sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 24 ga watan Satumba na shekarar 2020. Shin da gaske ne babban hafsan sojojin saman Najeriya ya auri ministan kula da harkokin jin kai ta Najeriya? Muna dauke da rahoto da zamu kawo muku kan wannan batu. Sannan a wani mataki da hukumomi ke dauka dan yaki da matsalolin kwararar hamada da zaizayar kasa gwamnatin jihar Borno ta kaddamar da bikin da shin itatuwa miliyan 1 muna tafe da rahoto na musamman kan yadda wasu kasashen Afrika akan samu jinkiri wajen aiwatar da hukunci kan waɗanda ake tuhuma lamarin da wasu ke cewa yana take haƙƙin bil'adama da haifar da cinkoso a gidan yari bayan nan muna dauke da labaran wasanni amma kafin nan bari mu fara shan labaran duniya
Assalamu alaikum jami'an lafiya kungiyar tarayyar turai sun bukaci mambobin su yau Alhamis da su dauki matakan da suka dace don kaucewa barkewar cutar coronavirus da yiwuwar hauhawar adadin mutanen da cutar take harba kamar yadda aka gani a farkon wannan shekara lamarin da ya haifar da sanya matakan kulliya a wasu sassan nahiyar akalla mutum miliyan 3 rahotanni suka nuna cewa sun kamu da cutar a nahiyar da Burtaniya tun bayan barkewar annobar a cewar cibiyar da ke yaki da yaduwar cututtuka a tarayyar ta EU Sai lahir ya kede kwamishinan kula da lafiya da tsaftar abinci ta lura cewa wasu kasashen EU suna fuskantar karin sabbin masu kamuwa da cutar fiye da yadda suka gani a watan Maris a lokacin da cutar ta yi kamari a yankin tana mai cewa a bayyane yake cewa wannan annoba ba ta wuce ba babban kamfanin harhaɗa magunguna na Amurka Johnson & Johnson ya fara gwaji na karshe na allurar rigakafin cutar COVID-19 a jikin mutane a Amurka babban jami'in kimiyya a kamfanin na Johnson & Johnson Dr. Paul Stoffels ya shaida wa manema labarai jiya Laraba cewa mutane 60,000 suka shiga cikin shirin da suka fara karɓa allurar rigakafin a sassa 215 da ke Amurka kazalika kasashen da suka hada da Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru da kuma Afirka ta Kudu. Dr. Stoffels ya ce Johnson & Johnson ya shiga gwajin a mataki na karshe ne bayan da aka ga alamun nasara a gwaje-gwajen da aka yi a mataki na 1 da na 2 a Amurka da Belgium. Allurar rigakafin Johnson & Johnson ita ce ta hudu cikin allurar rigakafin coronavirus ake kyautata don za su yi aiki waɗanda ake kuma gwajin su a mataki na uku a Amurka baya ga na kamfanin Moderna, AstraZeneca da kuma wani gwajin haɗin gwiwa da kamfanonin Pfizer da BioNTech na Jamus suke yi. Dukan waɗannan yunkuri hudu da ake yi na gudana ne ƙarƙashin kulawar wani shirin gwamnatin Trump na samar da rigakafin cutar ta coronavirus da ake kira Operation Warp Speed Coronavirus Vaccine Initiative. Wanda yake da burin samar da rigakafi guda miliyan 300 da za a amince da ita nan da zuwa watan Janairun 2021. Yan Najeriya jihohin Borno da Yobe da ke arewa maso gabashin kasar suna ci gaba da juyayin mutuwar wani kwamandan sojin kasar bayan wani mummunan rauni da ya samu a wani harin kwantan bauna da mayakan Boko Haram suka kai inda ake ci gaba da yabansa a matsayin gwarzo. Mai magana da yawon rundunar sojin Najeriya ta bakwai Kanal Ado Isa ya ce a ranar Lahadi da safe ne mayakan kungiyar suka kai wani farmaki kan kanal Dahir Bako da dakarunsa a kusa da Dambuwa yankin da ke kudancin jihar Borno. A fafatawar da suka yi Bako ya ji rauni sosai kana sojojinsa uku sun mutu. Kakakin ya bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ya fitar inda ya ce sojojin Najeriya sun kashe da yawa daga cikin 'yan ta'addan kuma sun kwato wasu makamai da kayan aiki. Daidai VOA ba ta iya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu ba. An da ya ɗauki kanal Bako a jirgi mai saukar ungula aka garzaya da shi asibitin soja a Maiduguri babban birnin jihar Borno bayan raunin da ya ji amma ya rasu a ranar Litinin ɗin da ta gabata. An kuma yi jana'izarsa a makabartar soja da ke Maiduguri a ranar Talata. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumomi a yankin Hong Kong sun kama fitaccen ɗan fafutukan nan mai suna Joshua Wong a yau Alhamis. Saboda ya shiga wata zanga-zangar neman kafa tsarin demokuraɗiyya da aka yi a yankin a bara amma Wang mai shekaru 23 ya sha alwashin zai ci gaba da nuna adawarsa kan matakin da hukumomin China ke ɗauka kan masu adawa da ita tsare Wang wanda ya kasance jigo cikin masu adawa da China shine kame na baya-bayan nan da hukumomin ke yi na tsare masu adawa da ita matakin har ila yau yana zuwa ne bayan da China ta gagaba wata dokar tsaro a yankin na Hong Kong a watan Yunin da ya gabata. Lauyan Wong ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa an sake kama shi ne bayan da ya kai kansa wani ofishin 'yan sanda game da wani laifi na daban da ake tuhumar shi a kai. Wani kakakin 'yan sanda ya tabbatar da cewa an kama wani matashi mai shekara 23 saboda ya shiga zanga-zangar da ba a nemi izinin gudanar da ita ba, sannan ya take dokar hana saka takunkumi.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda wasu manyan gidajen jaridu ke rawaitowa, wai shin da gaske ne babban hafsan sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya auri ministar harkokin jin kai wato Sadiya Umar Faruk? Wakilin muryar Amurka Hassan Mainakaina daga Abuja ya bi diddigin wannan labari, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Tun dai bayan da jaridu suka fara yamajidin auren da ake cewar babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar yayi da ministan jin kai Sadiya Umar Faruk, batun ke ci gaba da jan hankali. Jaridar Daily Trust ta ce ta samu tabbacin cewar an daura wannan aure a ranar 18 ga wannan wata a wani masallaci da ke unguwar Mai Tama a nan birnin Abuja. Ko da yake dukkanin su biyun, wato wanda ake cewar ango ko amaryar, ba su son a yayata wannan batu. Koda na tuntuɓi wasu manyan jami'ai a hedikwatar sojan saman Najeriya, sun ce da ni ban san komai akan wannan labari ba. Na kuma tuntuɓi wani babban abokin babban hafsan wanda ke jibantar al'amuransa na yau da kullum. Ya ce da ni ko da yake shi ma ya karanta labarun a jaridu, kuma ya tuntuɓi babban hafsan, amma ce masa wannan labari shiririta ne. Duba da yadda wannan batu ke ci gaba da ƙara jin hankali, na tuntuɓi mai fashin baki kan al'amuran zamantakewa Muhammad Ai Usman, ko yaya yake kallon wannan al'amari?
Ba abun mamaki bane idan aka ce an daura aure tsakanin Sadiq da Halimatu Sadiya a cikin irin wannan yanayi na annoba da aka tsinci kai a ciki, domin an daura aurarraki da yawa a cikin irin wannan yanayi na rashin wato ainihin tara jama'a. Wannan na ɗaya kenan. Sannan na biyu kuma kada mu manta cewa Halimatu Sadiya nan da shi Sadiq din nan duk ba yara bane kanana, wato aure ne na dattijai, aure ne da taku. Idan har ta tabbata cewa an daura din, babu mamaki an daura. To amma kuma inda wato gizo yake saka shine wato mukarrabansa, kamar yadda ka sani sun tuntube shi, sun kuma ya kuma ba su ansa da cewar shi dai a iya saninsa bai san an daura wani aure tsakaninsa da wannan baiwar Allah ba. To kuma kaga wannan bayaninsa shi ake kira gani ya kuriji. Sannan kuma Malam Hassan dole ne mai matukar taka tsantsan da irin zamanin da muka tsinci kanmu a ciki, wato zamani na wato ya shafukan yada zumunta. Kuma dole kafofin yada labaru a ƙasa a ƙasar nan su yi matukar taka tsantsan da abin da su ma suke faɗa, musamman wato gidajen jarida da suke da kyakkyawan suna da kuma suke da yarda a zukatan mutane.
Kuma duk kokarin da muka yi domin jin daga bakin makusantan minista Sadiya Umar Faruk, su ma sun ce da ni ban san komai akan wannan labari ba, don haka ba za su yi tsokaci ba. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, a gaida Hassan Mainakaina. Gwamnatin jihar Borno ta kaddamar da bikin dashen itatuwa miliyan 1 a jihar don magance matsalar kwararowar hamada da zaizayar kasa da ake fama da su. An dai dakatar da dashen itatuwa ne tun shekaru 10 da suka gabata sakamakon matsalar tabarbarewar tsaro a jihar. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Borno ta kaddamar da bikin dashen itatuwa miliyan 1 don magance matsalan zaizayar kasa da kwararowar hamada. Gwamnatin jihar Borno Professor Babu Gana Umar Zulumin da ya kaddamar da wannan biki a cikin jami'ar Maiduguri mallakan gwamnatin jiha, yace an shafi shekaru fiye da 10 ba gudanar da irin wannan dashen itatuwa a jihar sakamakon matsalan tabarbarewar tsaro da ake fama da shi a jihar.
Very much necessary as a bilateral pressure from desertification, deforestation, soil erosion, coupled with poverty and insecurity have destroyed most trees.
Yace wannan bikin dashin itatuwa ya zama dole idan aka lura da matsalolin da ake fuskanta na sabuwar matsalar zaizayar kasa da kwararowar hamada da ma gurbacewar muhalli hada da matsalar talauci da kuma taɓarɓarewar tsaro da aka fuskanta duk sun taimaka wajen rage itatuwa a wannan jiha.
It is very apparent that human activities like bush burning, illegal tree planting has continuously put pressure.
Yace kamar yadda aka sani matsalar kona daji da saran itatuwa ba bisa ka'ida ba shine suke ci gaba da haifar mana da waɗannan matsalolin da muke fuskanta wanda mana iya haifar da matsalar karancin abinci.
Borno state is among the front line states facing the desertification challenge in Nigeria.
Yace jihar Borno na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalar zaizayar kasa. Shi yasa gwamnatin ta yi ƙuro don ganin cewa an magance wannan matsala da ma kare gurɓacewar muhallin al'ummarmu. Yace gwamnatin ta kuma samar da wani hanya na magance matsalar sare-saren itatuwa a daji musamman wajen samar da iskan gas din girki ga al'umma don rage saran irin waɗannan itatuwa. Alhaji Madubu Bawalamade shine kwamishinan ma'aikatan muhalli na jihar Borno.
This program was first aggravated by some man-made activities like felling of live trees for commercial purposes.
Yace wannan matsala dai mafi yawan shi mutane ne suka haifar da shi musamman wajen saran itatuwa masu rai da akan yi amfani da shi wajen girki don kuma saidawa. Yace zakan gwamnatin za ta dauki mataki a duk wanda aka kama na saran itatuwa ba bisa ka'ida ba. To ko ya al'umman jihar Borno suka ji da wannan sabon shiri na dashin itatuwa a jihar ne bayan shekaru 10.
Sunana Kolomi Dala. Cin gaba ne na ɗan al'umman Borno dan ka lura daga nan har zuwa irin su Mangono da garuruwan da dai mutane suke sun dade a wajen su Mangono su kukawa da zuran ka kama hanya wajen kilomita 100 da wani abu zaka ga bishiyoyi zaka iya kirgawa duk an riga an yanke dan mutane sun ta amfani da wannan itacen su dinka dafa abinci su da wani su abubuwa kuma daban da kasa nama da wani abubuwan da yake bukatan amfani da wannan itacen.
Suna Abdullahi Umar. Wallahi wannan abu ne mai kyau wanda ya kamata tuntuni ayi amma ba ayi ba sai a wannan lokaci. To muna matuƙar farin ciki musamman ma matsalolin da ake samu na zaizayar kasa a wurare da dama musamman a wannan jiha. To amma ga wannan dashe da aka yi tunda za a ci gaba dai insha Allah zai kawo abubuwa na ci gaba sannan zai kuma kawar da wannan ainihin zaizaya da yake faruwa a cikin wannan jiha tamu.
Wasu al'umman jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu da sake bijiro da batun dashin itatuwa bayan shekaru 10 da aka dakatawa sakamakon matsalar tsaro. Haruna Dauda Jiwu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda Biyu. Yanzu kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahoto na musamman.
Matsalar rashin aiwatar da hukunci da kuma take hakkin wanda ma ake tuhuma ko kuma zargi na cikin matsalolin da ke kara cunkoso a gidajen yari da kuma take hakkin ɗan adam. Daga kawo cikas wajen samar da nasarar tabbatar da daidaito a fannin shari'a wato Administration of Criminal Justice System. To sai dai kuma a wani sabon yunkuri na magance wannan matsalar ne ma ya sa kungiyar lauyoyi a Najeriya ta MBA tare da haɗin gwiwar hukumar raya al'adu ta Birtaniya wato British Council da mata korata wato kungiyar kasashen ran na Ingila European Union yunkurowa na ganin cewa an magance wannan matsalar. Kungiyoyin dai kan shirya tarukan bitane ga hukumomin da abin ya shafa tare ko da ba da kayayyakin aiki musamman ga 'yan sanda da sautari ake zarga da wuce gona da iri.
Is meant to give effect to the administration of criminal justice.
To kwashin kulliya ma za ta biya kudin sabulu kuwa barista Abraham M. Iliasu na kwashin wanda suka gabatar da makala a wani taro masu rada tsaki da kungiyar lauyoyi ta Najeriya ta shirya.
To wannan taro an yi shi ne an kawo civil society organizations ne a sensitizing ninsu a kan doka da aka yi sabo tun 2018 amma har yanzu akwai abubuwa da suke cikin wannan dokan da ba iya an zartar ba domin wasu matsaloli da kuma rashin wayarwa da mutane kai.
Wannan sabon kuduri na tabbatar da aiwatar da doka abin da ake kira Administration of Criminal Justice doka ne da dusassan duniya ana amfani da su amma a mu kasashen masu tasowa abin na tafiyar hawainiya. Wasu na zargin kan cewa su kansu waɗanda ya kamata masu ruwa da tsaye kama daga hukumomin tsaro ba sa yin abin da ya kamata. Ku ya kuke ne wannan lamari wannan na daga cikin dalilin da yasa abin baya aiwatuwa.
Akwai rashin fahimtar dokan daga wurin wasu waɗanda suke jami'an tsaro da ya kamata su yi amfani da dokan, amma ana hoɓasa a ga cewa an wayar musu da kai su ma, tunda abu ne sabo zai ya dauki lokaci kamun kowa ya fahimci asalin yanda abu. Haka muke ci gaba da yunkurin wayarwa da kan hatta jami'an tsaro, ma'aikatan kotu, duk wanda yake dai da
ruwa
da tsaki a bangaren administration of criminal justice.
Sai wasu ba su san ƴancinsu ba ko kuma haƙƙoƙinsu. Misali, idan jami'in tsaro ya zo kama ni abinda ake kira arrest in lieu, ko kuma haka kawai zai ci kama, me ya kamata ni a matsayin ɗan ƙasa in tambaye shi na batun haƙƙina?
Akwai haƙƙoƙi da dama wanda ake zargi da yayi laifi yake da su. Misali, idan an kama, in mutum ya zo kama ka, ka tambaye shi akan me zaka kama ni, ya gaya maka laifin da kai. Na biyu, lokacin da za a dauki jawabin ka, idan har kai ka so ka ba da jawabin, dole ne ya kasance akwai ko dan uwanka a gurin, ko kuma akwai lauyanka wanda kake so ya kasance a gurin, ko kuma akwai ma'aikacin legal aid council, lauyoyi masu
tallafawa
na gwamnatin tarayya, da kuma ko kuma kowane irin member na civil society organization zai iya kasance a wurin, domin ana tunanin su mutane ne waɗanda suke so su ga an yi wa mutane adalci.
Ita kuwa barista kowa Boti Tako ne, Tako ta bi nasarar da za a iya samun muddin aka aiwatar da wannan doka, musamman ta fuskacin baiwa mata damar ɗaukan beli da kuma wasu haƙoƙin shari'a.
Mata suna fuskantar cewa idan ka je ka saya wa wani beli ana hanawa, za a ce doka ga gwamnati ba. Amma yanzu wannan sabon dokar ta zo ta faɗa cewa mata za su iya suna nan faiwar daidai da mazaje, da in dai akwai halin da ne sun bi waɗannan ka'idodin da an riga an bayar, mace da duk da ba da ta iya ta bi ka'idodin da aka bayar a wurin kotu za ta iya ta karɓi beli.
Kamar me za ku kuwa da kan mata, domin da alama mata ma ba su san da wannan ba?
Shi ne ake cewa kowa idan kuka koma al'umma sai a faɗakar da mata wurin kungiyoyi zamansu da wurare daban-daban, sai a faɗakar da su a gaya musu don su sani.
Wai koya kungiyoyin fafutuka da kuma na addini ke ji ne da irin wannan yunkuri a yanzu?
Ni sunan Abdullahi Jidda Damare, kuma yau na wakilci Muslim Council of Adamawa State. Kuma a gaskiya yau na ƙaru a wannan lokaci da muke ciki, shine na fahimci yau akan cewa ba za a dauki wato statement koko bayani daga wajen wanda ake tuma a wurin shi ba tare da daukan shi zuwa ɗakin da ake daukan bayanai. Sannan na biyu kuma tilas ne ya kasance akwai na'urori da za a dauki bayanansa, wanda idan aka gama daukawa za a aika hukumar wato
shari'a
domin mahukunta su duba su tabbatar da cewa mutumin nan ba tilasta shi ya faɗa abin da ya faɗa din nan ba. Sannan haka zalika dole ne idan zai yi bayanin nan ya kasance ko akwai lawyer da ya yarda da shi, ko dan uwansa da ya yarda da shi, ko ɗaya daga cikin ƙungiyoyi masu kare haƙƙin ɗan adam, ko kuma lauyoyi da suke
kamar Abdullahi Damare, shi ma wani da ke rajin kare haƙƙin marasa galihu musamman mata da ƙananan yara, ya ce dole a haɗa hannu domin kula take biyan kuɗin sabulu.
Sunana Saddam Muhammad Lawan,
daga wacce ƙungiya?
Ya zo daga wannan ƙungiya wacce take kare haƙƙin waɗanda aka ci musu zarafi, wato mata da kuma yara ƙanana, wato Child Protection and Fair Learning Initiative, ko kuma a masa hukunci wanda ya shafi irin na wanda Norway suka tanada.
Kamar kuwa a ɓangaren ku me kuke yi?
Dangane da mu ɓangaren mu, kamar irin waɗanda aka ci musu zarafi, waɗanda aka musu fiya ɗaya, ko kuma irin waɗanda aka tauye musu haƙƙinsu, CPPLA wato ƙungiya ce mai zaman kanta wanda take taimakawa waɗannan mutane ɗin da kuma dawo da su cikin hayyacinsu.
Sau tari dai akan zargi jami'an tsaro musamman ma 'yan sanda da tare haƙƙin wanda ake tuhuma, kuma don magance wannan nema, yasa cikin kwanakin nan hukumar raya al'adu ta Birtaniya wato British Council da na kungiyar kasashen rana Ingila European Union a gargashin shirin tabbatar da adalci da yaki da cin hanci wato ROLAC suka tallafawa sashen bincike na rundunar yan sanda wato CID da wasu sabbin na'urorin zamanin daukan bayanai wato statement recorder room to koya yan sanda ke yi da irin wannan tallafi a yanzu DSP Sulemai Angroje kakakin na yan sanda a jihar Adamawa ya yaba da wannan tallafi amma kuma ya musanta zargin cewa yan sanda kan wuce gona da ido wajen daukan bayanai
a farkon fari dai a rundunar yan sanda na jihar Adamawa muna matukar godiya da irin tallafawa wanda hukumar ROLAC wanda aka fi sani da Rule of Law and Anti-Corruption Agencies tare da hadakan European Union sun da suka yi mana kokari suka gera mana daki na daukan jawabai hade da na'urori wanda zai tabbatar da adalci ga kowane bil'adam dama rundunar yan sanda suna da haƙƙi akan tabbatar da cewa an yi ma kowa adalci a yayin da ake gudanar da bincike game da tuhuman da ake ma mutum sannan kuma wannan abu ne wanda ya zama abin alfahari ne domin a yayin da ake gudanar da bincike zai bada dama na daya shi wanda ake tuhuma ya bada jawaban sa cikin na'ura ida masu gani suna kallon sa sannan kuma masu ji suna iya dauka har ila yau an sake bada dama inda shi yan uwansa da kuma kamar lawyoyinsa su ma su kasance a wurin domin su ga yadda ake gudanar da wannan bincike sannan kuma zai hana jami'an tsaro a daukan wasu matakai na musgunawa ko na cin mutunci ko kuma na yi musu irin alkawari na karya domin a samu ya fadi abin da ba shi ya aikata ba illa iyaka dai za a iya aikata hakan din domin a tabbatar da an yi ma kowa adalci a bil haqqi da gaskiya
a kullum ma akan samu takun sakali a tsakanin yan jarida da jami'an tsaro da kuma jami'an shari'a to wai ko mai kungiyar yan jarida za ta yi dangane da wannan matsalar Comrade Ishaka Jedan da ke zama shugaban kungiyar yan jarida a jihar Adamawa ya bayyana kokarin da kungiyar take yi
zai ce maka wallahi bai da hurumi yayi magana sai dai ka dawo wurin commissioner ko kuma mai magana da yawo yan sanda haka ma in ka je inda ake kebe su masu laifi wanda ake ko kuma wanda ake zargi a gidan yari zaka tabbatar cewa me yi maka magana kawai shi din ma da karan kansa ma shi babban su zai ga maka shi fa bai da hurumi magana sai daga Abuja to irin waɗannan ne kalubalen wata rana shi san sai ga su suna ga aikin su suke mu kuma yan jarida doka ta ba mu kuma bisa ga aikin mu ne dole al'umma suna jira daga gare mu su ji saboda haka mu ma bamu da lokaci zamu duba gefe da zamu iya mu yi mu dauka mu tabbatar cewa mun dauki labarin nan ne da inda kujirinmu ya bamu ko kuma doka ta bamu domin mu yayata wannan labari kuma akwai gaskiya a ciki an tabbatar da yadda take to mu ma haka zamu sai ga mun ci gaba wata ran sai ga wasu kuma basu ji dadi ba amma mu ma mun yi aikin mu ne saboda haka kungiyar jirdu gaskiya ba zama kawai take ba amma muna tabbatar da cewa muna kawo hanyoyi ko da bamu samun ta da sauki musamman ma ga su jami'an tsaro amma duk da haka gaskiya ba mu tsaya ba inda muke tsayawa kullum idan muka je ko da mun samu kalubale ba mu tsayawa a gujen sai mun tabbatar da cewa mun samu cin gaba mun yi ayyukan mu da doka ta bamu mu yi mu za mu ci gaba da yin shi
kuma da menene fata shine Allah sa sauran jihohi su bi sau wajen aiwatar da wannan doka na Administration of Criminal Justice System ko a samu daidaito Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Nigeria
a gaida Ibrahim Abdul Aziz wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
Assalamu alaikum mai saurare da kuma bibiyar rahotannin wasanni da gidanmu da Amurka ke kawowa muku daga kowace kusurwan duniya domin jin dadin ku. A kullum muna murna idan kun kamo gidan rediyon nan. Wannan karo za ku ji cewa tagomashin kasar Najeriya a duniyar ta mola ya haura sama daga 31 zuwa 29 a fadin duniya. A yayin da ita ce ta uku a nahiyar mu ta Afirka a jadawalin da hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ke bayarwa na kasashen da suka fice da kwarewa a fannin motsa leda. Kamar yadda tsarin yake a hukumance duk kasar da take cikin jerin kasashe daga 1 zuwa 30 tana cikin kasashen da ake cire musu hula da kuma girmamawa a fagen kwararrun yan wasan gwanaye na buga kwallon kafa. Na gayyato Malam Shehu Umar Saulawa, masani kuma mai bin diddigin harkar kwallon kafa, domin karin bayani game da wannan nasara da Najeriya ta samu.
To, ita hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA takan lissafta jadawalin kasashe waɗanda suka yi fice a gasar wannan ta maula a duniya baki daya. Takan fidda su ne a kowane wata uku ko haka nan. To, a wannan karan Najeriya ta samu ta goma shi saboda a jadawalin da ya gabata Najeriya tana mataki na 31. Abinda yake nufi kenan a cikin kasashe na duniya baki daya Najeriya ita ce ta 31 a rukunin waɗanda suka fi kwarewa a duniya, kuma ita ce ta uku a Afirka, nahiyar Afirka. Da tana mataki na 31 a wancan jadawalin da FIFA ta yi, amma a wannan karan sabon jadawalin, sabon lalan da aka yi, sai Najeriya ta tashi daga mataki na 31 ta dawo mataki na 29, kuma
haura kenan.
Ita haura. Kuma wannan abin da yake nufi ce ta goma shi ne saboda me hankoran Najeriya shine cewa ta kasance cikin kasashe 30 na farko, kuma bata taba samun wannan matakin ba tun shekara ta 2013. Kaga yanzu kuma muna shekara ta 2020, shekaru 7 kenan Najeriya tana haurawa kan wannan rukunin kasashe 30 da suka kware. Sai dai a wannan karan ta gida dogo ta dawo a wannan a mataki na 29, kuma wannan ba karamin hubbasa bane saboda abubuwa guda biyu. Ita FIFA din nan da kake ganin hukumar kwallon kafa ta duniya tana lissafta kasashen nan ne bisa kwarewar su akan gasar kwallon kafar, akan cewa sun buga wani wasan sada zumunci, in sun buga wasan sada zumunci a cikin wata daya ko wata biyu ko wata uku kafin a jadawalin, menene sakamakon wannan wasan sada zumuncin da suka yi? To, Najeriya ba ta yi wani wasan sada zumunci ba a watanni uku da aka yi wancan jadawalin da ya wuce. Wasan da Najeriya ta yi na baya bayan wannan wanda ma ta fice shine wanda ta ce ya kasar Lesotho a nan Afirka shi 4-2. Abinda yake nufi yanzu a Afirkan kada Afirka ba duniya ba. Senegal ita ce a mataki na 1, sai Tunisia a mataki na 2, sai Najeriya a mataki na 3.
Abdulhamid Muhammad wanda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Gaida Abdulwahab Muhammad da labaran wasanni, yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Jami'an lafiya kungiyar tarayyar Turai sun buƙaci mambobin su yau Alhamis da su ɗauki matakan da suka dace don kaucewa ɓarkewar cutar coronavirus da yiwuwar hauhawar adadin mutanen da cutar take harba, kamar yadda aka gani a farkon wannan shekara. Lamarin da ya haifar da sanya matakan kulle a wasu sassan nahiyar. Akalla mutum miliyan 3 rahotanni suka nuna cewa sun kamu da cuta a nahiyar da Burtaniya tun bayan barkewar annobar, a cewar cibiyar da ke yaƙi da yaduwar cututtuka a tarayyar ta EU. Babban kamfanin harhaɗa magunguna na Amurka Johnson & Johnson ya fara gwaji na ƙarshe na allurar rigakafin cutar COVID-19 a jikin mutane a Amurka. Babban jami'in kimiyya a kamfanin na Johnson & Johnson Dr. Paul Stoffels ya shaida wa manema labarai jiya Laraba cewa mutane 60,000 suka shiga cikin shirin da suka fara karɓa allurar rigakafin a sassa 215 da ke Amurka, kazalika kasashen da suka hada da Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru da kuma Afirka ta Kudu. Yan Najeriya jihohin Borno da Yobe da ke arewa maso gabashin kasar suna ci gaba da jiyayen mutuwar wani kwamandan sojin kasar bayan wani mummunan rauni da ya samu a wani harin kwantan bauna da mayakan Boko Haram suka kai, inda ake ci gaba da yabansa a matsayin gwarzo. Mai magana da yawon rundunar sojin Najeriya ta 7 Kanal Ado Isa ya ce a ranar Lahadi da safe ne mayakan kungiyar suka kai wani farmaki kan Kanal Dahir Bakwada da Dakarunsa a kusa da Dambuwa, yankin da ke kudancin jihar Borno. a fafatawar da suka yi. Bako ya ji rauni sosai kana sojojinsa uku sun mutu.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tiya ni gabatarwa, sai kuma Julie Lagos Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Zahra Aminu Fage nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Thank you.